الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتثروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم ثبت جناني وأجري الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعباين هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا غودي مع الله مروكين سركي واندي ساكي داو وادمو أتيغا بالتفسير القرآن ميجرماكم يداك سابا قباتر وعوانا مسلاتي واندا يوم الله مروكين سركي ساكي داو وادمو قورا إن مرقوانا wanda ajiya mun kwana a cikin wannan sura ta suratul shu'ara'i wanda mun kwana aya ta 224 wanda a yau zamu tashi a wannan aya din wato ta 223 zamu tashi aya ta 224 kenan shine fadar Allah madaukin sarki wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun wannan dama shine dalilin a samu ta suna suratul shu'ara'i ita wannan sura din saboda wannan kalma din ko can da ba ko wace sura ana sanya mata suna ne watan da wani abu daga ciki wanda aka ambato cikin ta din to shi yasa saboda wannan kalma ta shu'ara wanda a ciki shi yasa sai an ka samu da suna suratul shu'ara'i to shine Allah madaukin sarki ya kaso zai mana magana a cikin wannan aya ko ayoyi game da watan waka shine Allah ya cewa shu'ara su mawaka yatba'uhumul gawuna ko kace yatba'uhumul gawuna ko yattabi'uhumul gawuna to ana karantawa haka din to shine Allah yake cewa yatba'uhumul gawuna wadanda abbatattu sune suka bin mawaka fi shi'rihim a cikin waƙoƙin nasu din daka fa yaquluna bihi sai su rika fada da shi su rika fadin waka din wayar wuna hu suna ruwaito ita wannan waka din aunuhum daga su mawaka din daka wahum mazmumuna su abun zargi ne ana zargin su bisa ga irin wannan watan da suka zaba su da aiki su waƙoƙi saboda haka wato sai ya zama su shedanu suna zuwa wurin bokaye ne a makaryata sannan kuma suna zuwa wajen mawaka su ba kamar da shi bai kawo a cikin tafsirin yake cewa innama shayatinu su shedanu ya atuna ila kahanati suna zuwa wajen bokaye alkazzabi na makaryata sannan waya atuna ila shu'ara kuma suna zuwa ga mawaka su ma to haka ash-shu'ara allazina tabahumul gawuna mawakan nan wadanda batattun mutane kabiya su ne Allah yake cewa alam tara shin baka gani annahum su wadannan mawakan fi kulli wadin yahimuna suna demuwa da kai da kawo a cikin kowane irin kware na magana shine min audiyatul kalami kwararra na maganganu ga sunan wafununihi da kuma fannonin shi magana din madahan wa hija'an wajen yabo da wajen zambo duk zaka samu su mawaka suna kutsa suna fadin lafuzza ga sunan dai kala kala da yawa sannan wa annahu kuma hakika su mawaka din yaquluna suna fadin ma la yaf'aluna abunda ba su aikatawa din daga sai ka ji sun fadi abunda su kan sun san ba su iya yi da amma kuma sai su fade shi sai ke cewa yaquluna suna cewa fa'alna mun aikata kaza wahum lam yaf'alu kuma al hadika lati suke su aikata din ba shine lam yaf'alu shay'an ba su aikata komai ba saboda haka haza zammul li shi'ri daga wannan sai ya zama shine watan zargi din na ita waka din daga a sai zan nan kaga Allah madaukin sarki yana magana ne ga su mawaka din cewa waɗannan ne mutanen masu irin wannan waka din to Allah yana zargin su ma'ana masu waƙoƙi kenan na banza na shirbi to amma cikin mawaƙin don kada ai jami'i gaba daya ya zama a ce dukka an kace duk mai yin waka ko wace iri ce ya zama ya shiga cikin wanga a matsala din da Allah yake magana din to sai Allah ya ce amma illal ladina amanu amma ko da aka magana ga mawaka da Allah yana zargin su to sai Allah ya ce amma haban da banda waɗanda sun kai imani banda masu imani wa amilus salihati kuma sun ka aikata ayyuka na kware sannan wa zakarullaha kaseeran sun ka ambaci Allah da yawa wato shine illa shu'ara'u sai dai wato mawaka alladhina amanu billahi wa rasulihi sun yi imani da Allah wa amilu amalan salihan sun ka aikata aiki na kware sannan wa zakarullaha sun kai zikirin Allah da yawa fi shi'irihim a cikin waka ta su din to su kan banda su ba da su aka zargin ba wala me shigalhum shi'ru waka bata shigaltar da su ba an zikirin lahi daga zikirin Allah ba sannan bayan sun yi zikirin Allah cikin waka ta su wan tasaru kuma sun kai taimako bi hujuhimul kufara saboda suna wa kafirai zambo min ba'd ma zulimu bayan an zalunce su to kazalika idza hajahumul kufaru haka nan idan kafirai sun kai musu zambo wanta kamo minhum kuma su ma sun kai ramuwa daga wannan zamban da suka bil hijai da wannan zamban da aka yi basu fazalika aidan laysa min ash-shi'ril mazmum ba kan ga wannan baya daga cikin waka wanda an ka zargi mai yinta saboda Allah madauki suke na fada wata aya cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulima Allah baya son mutun ya bayyana da ta mummunar magana sai dai in wanda an ka zalunta ne to wannan kan ba laifi bane dan ya fada zaluncin da an kai mashi kuma fa man i'tada alaykum fa atadu alayhi bi mithli ma atada alaykum duk wanda ketare iyaka ya maku abinda ba daidai ba ya zalunce ku to sai Allah madauki suke yace to babu laifi dan kun rama irin daidai gurgurdan yadda ya maku din saboda ko albadi aslamu amma wanda ya fara yin abin to shine an mai zalunci ne sai Allah ya ce wasai alamul lazina zalamu a da yace da sannu wadanda sun kai zalunci za su sani mina shu'ara wanda sun kai zalunci daga cikin mawaka wa gairuhum da ma wani su za su sani cewa ayyamun qalabin to waye ga wace irin makoma ci yankalibu ne za su komawa shine yarjiuna ba'da al-mauti za su gane cewa wace makoma za su koma garci zuwa ga mutuwa a watan bayan mutuwa to saboda haka wannan aya ko a ce wadannan ayoyi su ne wadanda suka yi magana ga sha'ani na waka a wakan nan kuma gashi ubangiji madaukin sarki ya kasata a kashi biyu akwai wadannan mawakan da Allah ya kazargi masu waƙoƙi na shirme na banza kenan sannan kuma gashi sai kawo istisna'in cewa illal ladina amanu wa amilus salihati sai dai banda wanda suka yi imani sun ka aikata ayyuka na kware to su kuma banda su ba bisa saboda haka a karkashin wannan aya lalle akwai buƙatar cikakken bayani akai saboda an ce mawaka kuma an san mawakan ga suna akwai masu waƙoƙi na yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu kuma suna yin waƙoƙi na addini kamar a waƙi addini irin sai ga mawaki yayi magana kamar farillan sallah ko azumi ko kuma tsarki ko wani abu da har rabon gajiyar suna yi ko to irin waɗannan ne kaga duk akwai su ko kuma wanda zai zo ya yabe wani daga cikin bayan Allah wanda ba annabi ne ba amma dai wani bayan Allah ya raba to duk kaga akwai buƙatar ƙarin bayani cikakke domin a fahimta to saboda haka bisa ga wannan ne ga dace lalle ayi cikakken bayani akan maganar waka din muji na farko hukuncin ita waka din menene hukuncin yin waka ga addini shin ta halatta ko bata halatta ba sannan bayan mun tabbatar da cewa halaccinta to kuma sai muji kuma sannan menene to hukuncin yin ta din tare da kida kuma a sa wani abin kidawa shi ma a kida ayi waka din to duka akwai buƙatar a ce an samu waɗannan bayanai din saboda haka ita wannan waka din wato hukuncin wannan waka wajen malamai anan shi a wannan tafsiri na Maulana Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu anhu na Riyadu Tafsir to ciki yayi magana ga hukuncin waka din sai ya ce ash-shi'ru kal kalami ita waka ce daidai take da sauran magana ba ta da bambanci da magana ko kai da waka ko ba da waka ba ita waka din duk ma'anar su guda da kai magana ba da waka ba da kai ta da waka ce duk ɗaya ne sai ya ce hasanuhu hasanu waka in kai mai kyau ta zama mai kyau wa mazmumuhu mazmuman in kuma kai mara kyau din wanda za a zarge ka to ita ma ta zama mara kyau din ba saboda haka kamar magana ce magana in kai magana mai kyau lafazi mai kyau wanda ya dace mai kyau kai in kuma kai zance wanda bai dace ba kalma mara kyau ko da ba cikin waka bane shi ma ido bai halatta ba to shine sai ya ce to idza kana mau'izatan idan waka ta kasance akwai wa'azi cikin ta tunda ka san akwai waka da zaka ji ana yi amma ana waka ko harkan mutuwa misali ko kuma abubuwa na tsoron Allah da sauran su da waka dai wanda take ta addini ta tsora ta wa'azi ciki sannan au irshadan ko kuma waka wanda take ta shiryawa ana nuna ma mutum ashirin da shi a nuna mai zuwa ga wata hanya mai kyau don ya bi cikin waka awata zihidan ko kuma waka wadda yake za a sa ka kai gudun duniya cikin ta ma'ana shine sai mawakin ya zo ya rika ma bayani akan abubuwa wanda zai sa ka ji kana kai gudun duniya ciki to shine awata zihidan ne ko gudun duniya fi duniya cikin duniya awu madahallin rasuli sallallahu alaihi wasallama ko kuma wakar da za a yi wajen yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sai shi wace to fa haza mamduhun wadanga wakokin ko ta wa'azi ko ta shiryawa ko ta gudun duniya ko kuma ta yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to wagganan wakar ita abun yaboci abuci mai kyau ana so a yi ta yace aw madahallil awliya lil awliya ko kuma wakar da za ka yi don yabo daga cikin watan manyan bayan Allah waliye kai yabo kai yabe su wasalihina da sauran wasu mutane na kwarai kai ma wani mutumin kirki waka shi ma kai yabe shi to yace to in kana hakan in dai gaskiya ka hodi ba kai kare yake ciki ba yace to fa haza mamduhun shi ma wagana ne ana son ta aftana sai abun yaboce kwarai ana bukatar ta yace amma wai in kana gairu zalika in kuma waka ta zamo ba daya ne daga cikin wannan abun da anka ambata ba to fa huwa mazmuma yace to ita wannan ne ita ce abun zargi din duk waka da za a yi wadda ba ta wa'azi ba ba ta shiryawa ba ba ta nuna mutum gudun duniya ba ba ta yabo ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba ta yabon wani daga cikin waliyan Allah ba ko wani mutumin kirki ba to in dai ba ita ba to shine shehu yace to wannan ne ta zama abun zirkici ba a sunta yace idan ashiru min sa'ilil kalami faqat saboda haka yace ita waka kenan magana guda kai tsaye kamar sauran maganganu ce in kai magana ko ba waka bace in kai magana mai kyau wanda ta halatta ta halatta in kuma kai wanda amara ki wanda bata halatta ba bata halatta din ba dai ko waka ce ko ba waka din ba to sannan sai shehu radiyallahu anhu ya ci gaba da cewa wa qad warada yace hakika bayani yazo a cikin hadisi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ash-shi'ri la hikmatan yace hakika cikin waka akwai hikima cikin waka inji manzo Allah da kanshi kaga yabo ne yake ga waka kenan yace akwai hikima a cikin ita waka din sannan yace wa hija'u man yastahiqul hija'a kai ma wanda ya cancanta kama zambo wai ma'ana yin ma wanda ya cancanta zambo yi mai wannan zambo din yace to shi ma dakhilun fi shi'ril mamduh shi ma ya shiga cikin waka wadda yake abin yabo ta halal yace bi dalili saboda dalilin cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nasaba minbara wato ya azamin minbari li hasan ibn sabitin ga hasan ibn sabitin daga cikin sahabbai ne wa qala hu sai manzo Allah ya ce mashi hasan din uhujuhum fa inna hija'aka sai ya ce kai ba kafirai zambo cikin wakarka saboda yin zambo gare su kafirai din sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a qawfi nufusihim min waqa'in nabli yace to su sun hijin zahin wannan zamban da zaka yi musu da halshinka he da ka saki biya ka soke su da ita su kafirai din haka manzo Allah ki ga washi Hassan bin Sabit din to haka fasala Hassanu sai Hassan bin Sabit ya ci gaba ya hajuhum yana yi musu zambo su kafirai din waya qulur rasulu sallallahu alaihi wasallama shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yana ci ma Hassan din qul ka ci gaba da yi musu zambo din wa ruhul qudus ma aka malaika jibril yana tare da kai yana dafa maka wannan saboda haka sai shi wai ce don haka wal mazmumu min ash-shi'ri kuwa hija'u man la yastahiqul hija'a abudda abu zagi ta waka kai ma wanda bai cancanta zambo ba kuma kai mai zambo din wanda bai dace mutunin kirki na kware ka zo ka same shi kamar wakoki na zambo to shi abai halatta ba yace wa madaha man la yastahiqul madaha ko kuma kai yabi wanda bai cancanta yabi shi din ba to irin wadangana su ne bai halatta ba kaga nan wajen mun ji magana ta farko daga hukunci na waka kenan akwai mai kyau akwai mara kyau mai kyau shine duk wakar da zakai ka fadi lafuzza masu kyau ta yabo ko ga manzo Allah ko ga wani mutunin kirki ko ta wa'azi ko ta shiryawa ko ta mi to ita an mai kyau kai waka kai ma wanda bai dace kai ma zambo mutunin kirki na kware ka mai kazahi ka mai ƙarya ka mai zame ka mai zambo cikin ta shi abai halatta ba mun ji wannan ne daga bakin mallam Shehu Ibrahim Iyas radiyallahu anhu a cikin wannan tafsiri na shi na rijalul tafsir to sai na gaba akwai daga cikin manyan malamai masana fiqh kuma wato shine Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdullah ibn Ahmad ibn Qudama wannan malami Muwaffaquddin ibn Qudama daga cikin manyan malamai ne waɗanda suke masana fiqh yana da littafi mai suna Al-Mughni babban littafi ne matuƙa wanda yake yana tattaunawa akan mas'aloli na addini kwarai da gaske to a cikin wannan littafi na shi na Al-Mughni din abinda ya ce walaysa fi ibahati ash-shi'ri khilafun yace ita waka zaman ta halal yace ba ma sabani kwata-kwata ba sabani wajen malamai cewa halal ce ita ba ma sabani sun tabbatar da cewa halal ce yace wa karqala hu sahabatu yace abinda addali saboda sahabbai da yawa sun yi waka wal ulama yace ko malamai da yawa sun suna yi waƙoƙi yace wal hajatu tad'u ilayhi kuma buƙatuwa tana sa a nemo waka din li ma'rifati lughati al-arabiyya domin a san wata lugha ta larabci saboda in kana karatu littafin tafsiri tafsirul qutubi tafsirul tabari tafsirul ibn kasirin tafsirul zadul basir tafsir menene ga sunan dai zaka ga ana kawo waƙoƙi ciki idan ka hadu da wata kalma ta larabci to ana so a gano ma'anarta sai a yi binciken ta cikin watan waka saboda su laraban suna amfani da kalmomi lugogi watan kalmomin larabci din ba su nauyi sai a samu ma'ana can cikin waka da sai a fassara ta da ita littafin tafsiri suna nan ciki da wannan malamai sun sa wannan yake magana wuri to shine yace saboda buƙata tana sa a nemi wannan din sannan wal istishhadu bihi kuma da kawa shaidu ya zama matsayin watan mutun yayi istishhadi da ita waka din fit tafsiri a cikin tafsiri sannan wata urufu ma'ani kalamullahi ta'ala kuma da ita wannan waka din ana gano ma'anunan zancen Allah madaukin sarki a cikin waka wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallama da kuma zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan shi yasa na dauko wannan wanda shi a muwaffaquddin ibn qudama ya magana tunda shi ya ce duk malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki gaba ɗaya cewa waka halacci dukkan su yi ittifaki halan ne don mi haddasa habbai sun yi to wannan kaga mun ji hukuncin waka kenan ashe kenan waka wato ba haramun bace kenan waka abu ne mai kyau dan mai tunda an ce sahabbai sun yi to saboda haka yana daga ciki akwai watan duk inda za ka ganin kamar irin wancan din duk inda za ka ganin ayi magana wanda za a zargi watan waka a ce waka ba ta da kyawu to ana magana ne ga watan wanda za su yi waƙoƙi ne da banza su aka magana gure to anan lokacin da ga ayar da ta da mun haka ta yanzu wanda anka fassara lokacin da ayar ta sabka to ga lokacin sai aka samu an ka ruwaita daga Abul Hasani Salimul Barada Maula Tamimud Dari yace lokacin da ga ayat ta sabka wa shu'ala'u yattabi'uhumul gawun har zuwa ƙarshe din to akwai Hassan ibn Sabit da Abdullah ibn Rawaha da ka Abu ibn Malik wadanga sahabban guda uku dukkan su sai sun ka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahum yabkuna suna kuka fa qalu sai sun ka ce kad alima Allahu hina anzala hadhihi al-aya anna shu'ara'u sun ka ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya san mu mawaka ne dama su kace mawaka ne dama sai shi sun kace to Allah ya san mawaka ne muwa amma kuma ga waga aya kuma Allah ya saukar da ita kuma tana zargin masu waka to ya lamarin yake to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu ayat bayan ya karanta sai ya kawo daidai inda wanga shi zai inda yake cewa illal ladina amanu wa amilus salihati sai manzo Allah ya ce antum to nan da ku ake kuma waka yace wa zakarullaha kaseera yace antum ku aka magana nan wa zakarullaha kaseera din wanta sulumin ba'da mazulmi yace kuma antum saboda haka yace da kunan ne da Allah yace amma haban da masu imani to da ku yake yana da kuba da kuba a zage kuma su waka ta musulunci din yace kuba da kuba wadancan masu waƙoƙi na banza da su ake saboda haka wanda an ka ce illal ladina amanu sai dai banda wanda sun kai imani sannan wa amilus wa zakarullaha kaseera sun kai zikirin Allah da yawa cikin waka din yace to da ku ake ku da haka ku aka ne ku yabo ne Allah ya kafa ku cikin ayan ma wanta sulumin ba'da mazulmi kuma da an ka ce sun kai taimako bayan an zalunce su da ku ake kuma saboda ku ne in kafirai sun kawo musulunci zambo da manzo Allah da sauran musulmi ku ka zuwa kuma ku yi taku wa kuma zaman ku rama musu saboda haka ku nan ne da ku ake kuma da ku yabo ne akai maku wannan haka ibnu abi hatim ne ya ruwaita da ibnu jaririn at-tabari a cikin tafsirin nashi na tafsirut tabari da ibnu kasir shi ma a cikin tafsirin shi ma ya kawo wannan magana din kaga su Hassan ibn Sabit da sun ka samu natsuwa ashe kenan su sun ha gano banda ma kaman zalla kenan sallallahu alaihi wasallam su ma kaman zalla ko kuma wanda za su rika yin yabo ga musulunci to su ba da su ba su kam yabo akai gare su sannan watan har yanzu daga cikin abin da yazo daga cikin ita waka din akwai daga cikin hadisi da dama wadanda sun zo na farko an rawaita daga Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik daga baban shi kuma shine Ka'ab ibn Malik din kenan yace qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ka Abu Nu Maliki shi ma yana daga cikin mawaqan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya ce manzo Allah inna Allah azza wa jalla kad anzala fi shi'ri ma anzala yace manzo Allah to Allah ya saukar da abin da ya saukar cikin sha'anin waka fa fa qala lahu nabi sai manzo Allah ya ce mashi to ai ka sani innal mu'mina haqiqa mu'mini yujahidu bi sayfihi wa lisanihi yana yin jihadi da takobi ne kuma yana yi da harshe ne sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi yace na rantse da wanda raina yake gare shi in ji manzo Allah yace laka annama tarmunahum bihi nalhun nabdi yace wallahi kalmomin da kuka umhani da suna waka su kafirai kuna yi musu zango yace sun hijin zahi ne heda a harbe su da kibiya saboda haka waka ku da kuka yi musu kuna musu zango ta yi daidai ya kamata haka nan kaga shikenan da ba ku sabon da aka so a gane wai mi hukuncin waka addini ta halatta kuma ta halatta ba to kanji in dai waka lafuzza ne mai kyau ta halatta ga manzo Allah na haddaran tsawana ga sahabbai cewa wannan kalmomin da suka umfani da su wa wajen yin zambo ga kafirai ya ce to wallahi kafiran sun hijin ciwon wannan yaban waɗannan kalmomin na zambo da suka musu heda a halibinsu da kibau wannan hadisi Imam Ahmad ya ruce shi sannan Ibn Kasir shi ma ya kawo shi ya ambace shi a cikin tafsiri da shi ma sannan bayan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi watan kaga nan ba ma magana a ce waka halacce ko ba halal ba a yanzu ma magana da za a shin sunna ce kuku dai ya take don shi zai kamata ba a yi magana yanzu to waka ana iya cewa sunna din ci waka mai kyau abin da ya sa ko ai da ma sunna ko dai ai gaban manzo Allah bai hana ba ko ko kuma annabi da kanshi ya ce ayi ko 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 kuma shi da kai ne din yayi ko yayi da kai ne ko ai gaba annabi hana ba ko kuma ya bada umarni a ji ayi din dama ɗaya daga cikin wannan abubuwan da nan aka samu sunna to yanzu nan kun dai ji ga su waɗannan sun kawo manzo Allah kuka amma sai manzo Allah ya ce a'a ai ba ku da matsala ku to sai yan waka an yi gaba manzo Allah din ko kore ba ai ba to bai yi an kai manzo Allah da kanshi bai bada umarni da ayi a arwata daga Burra ibn Azib bin radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Muhassan bin Sabit uhujuhum ko kuma ya ce hajuhum wajibinu ma'aka manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake ce Muhassan bin Sabit yace kai ka ci gaba da yi makafirai zambo mala'ika jibril yana tare da kai mashi ka dafa maka to kaga manzo Allah ce ka je kai masa waka kai masa zambo to ai ko da ake nan manzo umarni manzo Allah ba ya ce ai ma hako ta zama sunna ma kenan ko saboda haka annabi ya bada yace ka je kai masa zambo su kafirai din nan mala'ika jibril yana tare da kai ya kaga she kenan in mawaki kenan in yana kariya ga addinin musulunci kaga kenan mala'ika jibril ma yana taimaka mashi kenan wannan hadisi Imam al-Bukhari shi ya ruce shi hadisi na 6153 a cikin sahih al-Bukhari sannan hadisi na gaba an ruwaita daga Abi Salama bin Abdurrahman bin Auf shi kuma shi yace sami'a Hassan bin Sabit al-Ansari yaji Hassan bin Sabit yastashhidu Abu Hurairata shi Abu Hassan ne yazo yana neman shaidon Abu Huraira yazo yace ya Abu Huraira nashattuka billahi hal sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu ya hassan ajib ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama allahumma ayyirhu bi ruhil qudus abu huraira ne manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi hassan bin sabit ne kace ma abu huraira yace ina ga maka da Allah shine shadduka billahi tsakaninka da Allah kuma kace mutum tsakaninka da Allah yace shin wai ka taba jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya hassan ya kai hassan ajib ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka amsa game da manzo Allah mai wanda sun ka manzo Allah zambo ka taba jin manzo Allah yana ce mani ya kai hasanu ka amsa mani kaman kariya ma'ana kaman masu daraddi har yana cewa kuma Allahumma ya Allah ayyirhu bi ruhil qudusi Allah ka karfafi shi hasanu din da kuma da malaika jibilu ka taba jin manzo Allah yana faɗa haka ga sai Abu Hurairah ya ce na'am ya ce kware da gaskiya taba jin manzo Allah yana faɗa magana shi ma wannan Imam al-Bukhari shi ma ya ruce shi ma hadisi na 6152 da na 4453 kai duk ya kawo wannan din kaga na Abu Hurairah ne da shi da Hassan bin Sabit suka magana yana tabbatar da cewa manzo Allah ya ce mashi watan yazo Allah ya ci ya ansa ga kafirai sun kawo manzo Allah waka na zambo to Hassan bin Sabit ya rama mashi sannan na gaba abrotu daga sayyidatu Aisha radhiyallahu anha tace ista'azan Hassan bin Sabit rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hijail mushrikina tace Hassan bin Sabit ya nemi izini ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ina neman izini gare ka bani dama in yi makafirai zambo to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi to fa kaifa bi nasabi shin yanzu in za ka makafiran ga zambo ni fa dan uwansu ne ina da alaka ta jini da su wa to a za kai ka fitar da ni nasaba ta da cikin su a za kai ka tsame ni ciki kawo ka tunda dai kaga suna da alaka kaga ta jini to ka a ce wurin waka kuma yanzu a shi ma an gama da shi ciki to fa qala Hassan sai Hassan bin Sabit yace la asullan laka minhu kama tusallu sha'latu min al-ajin yace ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace zan tsame ka daga cikin su wanda ka san in gashi ya fada cikin kullu za a zarike shi a bike shi haka nan zan tsame ka daga ciki ba za ka shiga ba kaga nan ne shi Hassan bin Sabit izini ne yake nema ga manzo Allah yana so ya waƙata ya ma kafirai zambo a cikin waƙata shi kuma manzo Allah ya tabbatar mai da cewa to kaje amma sai dai ina so ka tsame ni ka gama da ni ciki ya tabbatar kuma zai tsame shi wannan hadisi da Bukhari da Muslim duk sun ruwaito shi to Imam al-Bukhari ya ruwaita hadisi na 6150 kaga ashe kenan dai magana waka dai sunna ma ce za a ci ba ko to ga da sai da bala manzo Allah ya ba da umarni annabi izini kuma ya ba da an yi a ruwayin Muslim shi kuma abin da yace watan manzo Allah ne sallama ya bashi umurni yace huju quraisha yake ga mamma mawa adarci musulunci ci kun rika wa kafirai zambu a cikin waqafu fa innahu ashaddu alaiha min rashqin bin nabli yace domin shi wannan zambun da za ku rika ma kafirai a cikin waqafu yace to ya hi tsanani sun hiji ne sun hijin ciwo ne he da ku rika musu ruwan kibiya kibau to kalmomin da za ku wanda su na zambo kuna musu zamban su kafiran to sun hiji zahi ne he da wannan din to aka ce lokacin da su kafiran ne suka manzo Allah sallama zambo da kuma sauran watan musulmi to sai manzo Allah ya aika zuwa ga Abdullahi bin Rawaha yace ka je kai masa raddi akan wannan waka din da suka yi na zambo din hasa Abdullahi bin Rawaha yayi sai manzo Allah ya ce dai bai ida gamsuwa ba tukun kamar waka bata kai wa da ya kaso ba ya aika ga Ka'abu bin Malik yace a ce shi ma ya ce shi ya tashi kuma shi ma ya nashi zambo din ga kafirin din shi ma manzo Allah shi ma jiya dai ya je dai da saurara da shi ma yace a taika Hassan bin Sabit to lokacin da aka zo ga Hassan bin Sabit to shine sai Hassan bin Sabit sai ya bangana yana haka da harshe ne yana nuna harshen da nashi yana cewa wallazi ba asaka bil haqqi la ufardi annahum bil lisani faril adimi to shine sai wato kaga nan waje yana sun ya gode cewa to ba wai magana sai waka din ba a'a shi wato hasi yayi kirari ga harshen da zai amfana shi din wajen yin wannan raddi din ga kafirai wurin yi musu wannan zambo din to shine sai dai yace saboda haka lalle tabbas manzo Allah zai maka raddi a gare su duk yanda ya dace sai yace amma to daga nan sai manzo Allah ya ce amma sai dai lata ajal kakai sauri fa fa inna ababakar a'lamu quraishin bi ansabiha sai dai abubakar ya san nasaba quraishawa da yawa kaje inda yake wa inna li fihim nasaban ni ina da alaka da su ta yan uwantaka kaje gare su hatta yula khisa laka nasabi ya baka nasaba taron ka a gaba jini ma ciki to sike sai Hassan bin Sabit ya tawo sai na Abubakar Siddiq ya ga me ya ji na sabar da wata ke daidai waje da don ya san inda zai dauka sai inda zai ajiye kuma to shikenan to sai ya dawo wurin manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai ya ce wallazi ba asaka bil haqqi la asullannaka minhu kama tusallu sha'ratu min al ajin yace na rantsi da wanda ya aika ka da gaskiya ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace la asullannaka yace wallahi zan tsame ka minhum daga cikin su ne wannan zambo din ba za ka shiga ba kama tusallu sha'ratu min al-azini ya daga sa ana ebike watan gashi in ya fada cikin kulluwar za a cire ke shi kaga bai bata komi ko yace to haka nan zan tsame ka manzo Allah daga cikin su kada za su shafa wannan zambo din ma muslim shi ya rubuta wannan hadisi shi kuma asahihu muslim kaga dukkan su in kun gadi ba hadisi din inganta tu daga Bukhari sai muslim ha sune suka tabbatar da maganar yin waka din to sannan an rubuta daga Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min ash-shi'ri hikmatan manzo Allah yace kai gaskiya cikin waka akwai hikima cikin ta matuka ai ko haka ne go saboda kin ba hikima ba za a iya din ba gaskiya ko ta Hausa ce balle ta Arabiya don ita Arabiya da ita za a gane ka ai Arabiya ko baka iya ba da ita za a gane kai gwani ne cikin larabci ko dai saboda haka shi za ka ga Malam Ibrahim Yasir radiyallahu anhu za ka ga sani ne da zurhi ne a cikin sanin Arabiya za ka ga mafi yawancin rubutu ne da waka aikayen su dan ma gwanin ta ce ta Arabiya ka sa ai haka nan din kadiba ga duk yawan diwani amma ga duk an ka cika shi duk waka ce saboda haka kai in masana arabiya ne zo ka bi ka gani kaga abun da ciki to shi zaka ji hakira da yake yana cewa yace in na zo ina yin waka ta hukku janabil makrumati kama a hawa yace in na zo ina yin waka inji shehu yace ni kalmomin larabci kewaye ne suka yi sai dai dauko duwa da suka yi azza inda suka so din saboda haka nan ne ana gwadin gwanin ta mutun cikin iya larabci amma mushi wanci wani abin da suka waka saboda bai da fasaha shi ko bai da ilimin arabiya dai an ce ya rubuta ta larabcin ba zai iya ba kaga dole sai ya ba sa dake ko ko ma sai kai kace ya koya maka littafi na waƙoƙi din ina ma sai ya kasa amma ai kuna gani dai inda za ka gano ita waƙa din da ma nauyi gare ta yanzu to tun daga littafai na in ka zuwa su alburda su hamziya go ai kaga sun dan larabci mai nauyi ga karamin dalibi ko irin to ai shi yasa kaga shi ko mutum ya ga bai iya ba yana to ba dole soki abu maka wata rana wani dalibi ya dauki littafi irin wannan ce ina tambaya wuri kaza to kaga iya ce ba ke wai kaga huta go to kaga ni to haka ita ba ko ta Hausa din ba hikima ita ba za a iya din ba to shine nan ya tabbatar da haka yace akwai hikima ciki wannan hadisi wa Imam al-Bukhari yace shi hadisi na 6145 sannan an rawaita daga Hisham bin Urwa shi ma daga baban shi yace watan zahabtu asubba Hassan bin Sabit yace na ta in zage Hassan bin Sabit sunan in baci Hassan bin Sabit in zage shi inda Aisha ta wurin sai da Aisha radiyallahu anha na zo in zage shi sai Aisha ta ce kai la ta subbu kaka kuskure ka zage shi fa innahu kana yunafihu ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi Hassan ne da ka gani ne kariya kai ga manzo Allah in kafirin sun ka mai waka na zambo shi ka zuwa yayi waka ya kare shi ya ba surutti akai kaka kusura ka zage shi ashe kaga zage mawaka na musulunci ashe ma bai da ne ko to ga sai da Aisha ta hana ta ce kaka kuskura saboda me saboda yana wa manzo Allah waka yana kare shi daga kafirai suka mai zama haka shi ma Imam Bukhari ya rawaita hadisi na 6150 Imam Muslim shi ma ya rawaita shi a cikin Fadailu Hassan shi ma a cikin Sahih Isha kaji wannan waka kenan sannan an rawaita daga Abu Hurairah shi ma radiyallahu anhu yace sayyidina Umar radiyallahu anhu marra bi Hasana ya wuce inda Hasan bin Sabit yunshiru fil masjid shi Hasan din yana waka a cikin masallaci fal haza ilai sai sayyidina Umar yana halifa lokacin sai harare sai Hasan din sai Hasan ya kalle shi sai ya ce kar kuntu wa unshiru fihi wa fihi man huwa khairun minka yace na ka harare ni ina yin waka a cikin masallaci to ka sani na yi waka a cikin masallacin kuma ciki akwai wanda ya hika wai manzo Allah ya kani sallallahu alaihi wasallam saboda kana yi waka manzo Allah na ciki amma bai hana ni ba balle ka harare ni kai subhanallahi sun maltafata ila Abi Huraira sannan sai ya waya zuwa ga Abu Huraira shi Hasan din bayan ya fado ga magana din sai ya ce an shuduka billahi Abu Huraira ina ga maka da Allah shin asami ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka taba jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ajib anni Allahumma ayyirhu bi ruhil qudusi ka taba jin manzo Allah yana cewa ya kai Hasanu ka karba ka ansa daga kafirai zamban suka yi mani Allah ka karfafe shi da ruhi da malaika jibrilu ka taba jin haka nan ya Abu Huraira sai Abu Huraira ce na'am yace haka ne ko naji haka kwarai da gaske kaga yana so ya kawo hujja ne sai da na Umar da ya so ya gale shi ne to har da hadisi zai faɗa mishi kuma ga shi duniya Abu Huraira gaba cewa gashi yayi waka ga cikin masallaci manzo Allah bai hana shi ba wannan hadisi shi ma Imam Bukhari ya roce shi daga Sa'id bin Musayyib hadisi na 3212 Imam Muslim shi ma ya roce a cikin sahihu din shi Imam Ahmad a cikin Al-Musnad na shi ma ya royeto kuma in ka diba wannan hadisin ba za ka same shi a cikin Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Bulughul Maram ba akwai shi kaga irin na ne kalmar dalibi kaga ka shikenan in baka da wannan maraji umayya to kaga bisa ga wannan dai a takeice in ka kalla dai ashe waka ba inda aka suka waka kina a sunna dai waka in dai waka mai kyau zaka yi ba ta batsa ce zaka yi ba ta abubuwa wanda bai dace ba to in dai ba irin wancan ce zaka yi ba to waka halalce ko a ce ma sunna ce in ta yabuce a cikin addini to saboda haka kenan kaga in ka ga dai waka an ce an zargi waka waka ba ta da kyau to lafazin da ka amfani shi ba ya da kyau ba in ka zagi wani cikin ta to lalle nan waka ka ba ta da kyau ko kuma ka ba wani kazafi shi ma na waka ka bata da kyau amma don ka yi yabon wani mutumin kirki to wannan waka a wuce tabbatar ta gashi mun jiya yanzu saboda haka shi yasa zaka ga cewa ko can waƙoƙin waka ma za mu ji ma cewa waƙoƙi ma sun halatta ko wanda ba na addini ba ma ya halatta kai din amma in dai ba zagin kowa ciki kawai dai kawai hakan gode na abukan ku zo ku taro dai ana dan waka ana dan nishadi wurin za ku ji cewa ya halatta shi ma wannan din amma sai dai irin wannan ɗin tun da ba ta da alaka da addini to ita ce aka cewa kan mutum ya cika yawan yinta har ya zama kuma ta shagaltar da shi daga zikirin Allah ko kuma karatu alkurani ko kuma wani abu na ibada to su ake magana to saboda haka kun ji kenan yanzu a takaice dai mun ji cewa waka dai ta halatta a addini to har yanzu akwai bukata a bada misalai tun da an ce sahabbai suna yi ko to dawa dawa kai kenan akwai bukata cewa a ji ko dawa dawa cikin sahabbai suka yi waka din to ga wasu daga ciki kadan daga cikin su na farko akwai shi wanda Hasan bin Sabit din da aka magana Hasan bin Sabit yana daga cikin waɗannan mawakan na ɗaya kenan na biyu akwai Ka'ab ibn Malik yana cikin su akwai Abdullah ibn Rawaha shi ma yana cikin su akwai Ka'ab ibn Zuhair shi ma yana cikin su akwai Abbas ibn Abdul Muttalib shi ma yana ciki akwai Amir ibn al-Akwa shi ma yana cikin mawakan manzo Allah sallama akwai Abu Sufyan ibn al-Harith shi ma yana ciki akwai Abdullah ibn Zaba'ala shi ma yana ciki akwai Sawad ibn Qaribin shi ma yana ciki akwai Labid ibn Rabi'a shi ma yana cikin su akwai kuma Abubakar Siddiq radiyallahu anhu shi ma yana ciki akwai Sayyidina Umar ibn Khattab akwai Sayyidina Usman ibn Affan akwai Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum amin wadanga sahaban kaga kusan sahabi 14 misali amma wata kai ba wai aka suke nan ba takaice ne misali ina ganin akwai sahabi guda an ka samu ciki ya isa to wadanga nan duk sun yi waƙoƙi matuƙa saboda kaga kenan ashe waƙa ta halatta kenan in bata halatta ba to duk wadanga gashi sun yi wadanga sahabbai to sannan suna yin waka din nan suna yaba manzo Allah cikin ta don su wadanga sahabbai irin kalar waka da suka yi na farko su yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma su yabi watan musulmi masu taimakon addini kaga ba manzo Allah da suka yabo ba har da sauran musu sahabbai ɗan uwansu sannan kuma suna yin waka kuma a cikin wa'azi hakan ga da tunatarwa cikin waka din suna yi sannan kuma wal haddi al jihadi suna yin waka don su zabar da mutum ga zuwa jihadi suna yin waƙoƙi wanda za su sa mutum ya ji ma har ya ce ma so ya kai ma a hita sannan kuma suna yin waƙoƙi na marsiya wani bawan Allah wanda kamar cikin sahabbai wanda duniyar rasu ya shahada ko wani abu sai zo suna waƙoƙi suna yabo ne duk suna kaga duk su ne aka yanzu ma ko so su ma sahabban irin su ne suka yi din sannan kuma to haka suka yi to sannan amma sai da cikin waɗannan ganin zano waɗanda an manya waɗanda su asanannu su aka ce mawaƙa din na gaskiya su aka ce mawaƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne akwai Hassan bin Sabit din akwai Abdullah bin Rawaha akwai Ka'ab bin Malik din waɗanga guda uku din su ne an ka sani su sun kai suna sunan su dama mawaƙan manzo Allah haka aka ce musu dama su sunan su kenan to amma an ce abinda addalilin ma sun ka zama waɗannan mawaƙa din na manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam ga lokacin su Qurayshawa akwai shi Abdullah bin Zaba alawan garin ka mata yanzu kamin ya musulunta da shi da Abu Sufyan shi ma kamin ya musulunta da kuma watan da shi kuma Abu Sufyan da kuma Amr bin al-As Abdullah bin Amr bin al-As to waɗannan ne ya Amr bin al-As kai kaga su uku kenan ko Abdullah bin Zaba'ala Abu Sufyana da kuma Amr bin al-As kamin su musulunta nan da suna cikin waɗannan wanda ne faɗa yanzu kamin su musulunta daga lokacin sun suna yin manzo Allah zango cikin waka da musulmi to lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi cewa cikin mutanen Madina wa zai taimake shi ya rika masa raddi shi ma rika masa waka yana masa raddi akai to sai waɗanga su uku din sun kai to sun kace ga mamma ya rasulullahi eh Hassan bin Sabit din da kuma Ka'ab bin Malik da kuma shi Abdullah bin Rawaha sun kace to ga musu za su yi to su ne sun ka zo suka kalubalanta duk wani mawaki wanda zai wa manzo Allah zambo to su za su masa raddi to sannan akwai daga ciki amma shi duk wanda shi su waka ciki shi kuma wanda shi su waka shi kuma Hassan bin Sabit ya tsere masu dan shi ana ce mashi ma shi shugaban mawakan manzo Allah shugaban mawakan mu mai dai ai ina jin ko yanzu ana akwai shugaban mawakan shu'ara ai ko to har zamanin sahaban shi ma haka yake ba bai da abin shi ba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hassan bin Sabit shi shugaban mawakan mu mai dai saboda haka kaga ana ce mashi shatan watan shatan mawakan mu na musulunci kenan to akwai Muhammad ibn Sirin yace to amma su waɗanga guda uku din kowanne akwai inda dan hehece wurin waka tashi din yace shi ka Abu bin Malik abinda ashi watan in zai ma kafirai wa zambo din to yaki ya kai wa ambata sai ce kun sani mu haɗori kaza da kuwa abu ku sha da dadi ba kuma ku sani in ba ku yi ba sai mun yi kaza za mu ku ka afaita da to saboda haka shi ta wannan bangaren shi ka Abu bin Malik to wannan yake musu yana tsoratar da su yace to in mun ka ƙara haɗuwa ba za ku samu ku dadi ba shi kuma Hassan bin Sabit abinda yake ambato yana dauko ayyuban su aibin su yake daukowa da kuma ya kukan da anka yi wanda sun ka sha wahala ma'ana aibin shine zai tayo ciccigo tun daga uwaye da kakannin mutum ku ba gani ba sai kura bayani to shi abinda yake kenan zaka ga nan zai zo duk gaba ɗaya kwata kwata zuri'a ta kudin duk ya bata ta haka yake masu kafirai ne sun kai shi Hassan bin Sabit sannan sai shi kuma Abdullah bin Rawaha shi kuma yana aibanta su ne da kafircin da suka yi munin kafirci yake waƙewa cikin waƙannan shi yana nuna musu munin kafircin yayi muni da yawa to wannan magana akwai al-Imam al-Qustulani a cikin littafi ne mai suna Mawahibul Ladunniya to a ciki ya kawo wannan magana na cewa waɗanga mawaƙan ga kowanne ga inda ya huskanta to kun ji kenan da yanzu ashe akwai mawaƙan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai to yanzu abin da ya rage sai mu ji misali na waƙar tasu ko akwai bukata haka nan tunda an ce ai ga su mawaƙa ne to amma ina waƙar tasu to akwai bukata haka nan ko to akwai bukata ya kamata a dan bada misalai na wasu daga cikin su da waƙar tasu su ma misalai daga ciki bari mu fara da shi Hassan bin Sabit din waka ta yana yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har yana sifanta shi da wata sifa wadanda in mawaƙin yanzu ne yayi sai a ce ya zama shirki da ya faɗa wata magana mara kyau yana cewa ya rukuna mu'tamadin wa ismata laizin wa malazamun taji'in wa jar mujawirin ya man takhayyarahu al-ilahu li khalqihi fa habahu bil khulqi az-zakiy at-tahiri anta an-nabiyyu wa khayru usbati adamin ya man yajudu ka faydin bahrin zahiri mikalu ma'aka wa jibilu kilahuma madadul linasrika min azizin qadiri ina so na ba dan kowanne ba ai bo waka da ba ko da dai an ka samu har shahidi ko ko be tv ko an ka samu dai an dai samu dai har shahidi saurayi in mutun da bukata wa kokin ta can ya bincika cikin tarihi zai samu to kaga nan sai ga shi yana ce manzo Allah ya rukuna mu'tamadin wa ismata laizin ya manzo Allah wanda ki shine bango wanda abun dogara gare shi aka zo a dogara shi wannan bangon kuma wasu matala izin shine tsari duk wanda yake neman mafaka da yazo ga manzo Allah ya samu mafaka din ya wanda yake shine wanda dukka neman a kare shi a tsare shi da ya biyo ta hannunka ya samu yanzu in wanda ya ce aka sai a ce da ai ya ba su sifa Allah kum to Hassan bin Sabit sahabi manzo Allah gashi yana ga manzo Allah irin wannan kalmomi to kaga wannan kenan wannan magana wannan waka din Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin littafi ne mai suna al-isaba fi tamyizis sahaba a ciki ya kawo wannan makokin sannan akwai Abdulrahman Suhaili a cikin littafi ne na ar-rawdul unufi sharhin sir asiratun nabawiyya ce ta ibn hisham shi kuma shi ma ciki ya kawo wannan ne kaji kenan mun ji hasan bin sabitin waqata hasan bin sabitin gashi kuma hannan yana cewa manzo Allah shi wani rukuni ne wani ginshiki ne wanda aka dogara gare shi saboda haka in waqi yanzu mai yaba manzo Allah ya ce manzo Allah haka nan daidai yake to sai waqa shi kuma Abdullah ibn Rawaha shi ma yana ba manzo Allah shi ma sallallahu alaihi wasallama to Imam al-Bukhari ya ruwaito kaji waqa mahsahi al-Bukhari manzo a samu ta wato Abu Hurairah ne ya kasance wato yana ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine sai ya kawo cewa ai dan uwanku Abdullah ibn Rawaha shi kan bai fadin maganganun manza a cikin waqatai sai ya kawo misali waqa sai yake cewa ga kadan daga cikin waqatai yana cewa wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufan min al-fajr sa'u ala annahu da ba'd al-amal fa qulubuna bihi muqinatun anna ma qala waqi'u yabitu yujafi janbahu an firashihi izastasqalat bil kafirin al-mataji a cikin sahihul bukhari ga waka ita kuma take a cikin kitabul adabi na babu ma yajuzu min ash-shi'ri wa rajzu wal hida wal huda a cikin hadisi na 6151 a daidai ne ya kawo wannan waka din ta shi watan Abdullah ibn Rawaha din kaga gashi yana yabo da yake ga manzo Allah hakan shi yana ce mashi ya manzo Allah wanda yake yana kwana yana kaura ce mashi ya zata bai da aiki sai ibada sannan kuma lokacin da kafirai su ko sannan bacci ya musu nauyi sannan suka jin dadi ne ba in mun kashi za mu tsama tafsirin baitucin ba mu da lokaci gaskiya shi sannan kawo cure to sannan sai waqar ka Abu bin Zuhair an ji waqa ta sahabi uku ko ta biyu kenan ko yanzu ga ta uku ka Abu bin Zuhair shi ma a cikin waqa shi da ake ce ma al-burda wanda shi ka Abu bin Zuhair din an ci ya kasance yana da wan dan uwa ma'ana kamar wa da kane shi kenan ana ce mashi bujeru to dukkan su mawaqa ne da makamin su musulunta to sai shi bujeru ya musulunta to shi ka Abu bin Zuhair sai ya ji ciwon wannan musulunci ya hushi akan waye dan uwan shi ya musulunta din to shi ne sai ya zo ya ci gaba yana manzo Allah wa zambo da sauran musulmi duk masu imani sai ya zama shi yana masa zambo din shi ka Abu Zuhair din da dan uwan nashi gujer din yana masa zambo din yana cutar da musulmi a cikin wannan waqata shi to da manzo Allah ya ji labarin haka nan din sai manzo Allah ya ce to duk inda aka gane shi a kashe shi jini ne ya zama banza saboda yana manzo Allah zambo zaka manzo Allah ya ce a kashe duk inda aka gane shi to lokacin da ka Abu ya ji labarin haka din ya ji labarin an ce ya ji an yaki kafirai sun sha kashi an ka kashe jama'a da yawa yaje dai kafirci ka rage karshe da yake tayi kuma sai yaje akwai dan uwa ne wadanda an mawa kadin tare suka yi wannan waƙoƙin na zambo ga manzo Allah ji da wasu an kashe su can wajen to sai ya gano wargiya kusa baci kenan musamman wajen yakin Hunain da an kai da Saqifa to lokacin da yaje haka nan din ya tabbatar da ko ba makawa shi ma fa can tayi shi ba gare shi don sai an samu ran da za a kashe shi to da ya tashi sai ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar da cewa watan saboda an ce lokacin da aka kana shi dan uwan nashi bujeru din sai aika mai ce to ina baka shawara ka zo wurin manzo Allah ka tuba saboda manzo Allah ya tabbatar da cewa zunubin ka zama banza kuma yanzu da an kuma ka sunan ka mata ce ku saboda ka lalle dole ka zo ka tuba to lokacin da ya ji haka fa hankali ne tashi to shine sai ya zo Madina din ya taso ya tawo lokacin da zai shiga Madina amma sai ya kawo rawani duk yannan da suka shiga ba dai ba ga irin na daya bari saki ai kaga kame ya iso kaga in wani gaba sun daniga an ce jini ne halata ko kaga kame ya iso an samu matsala to shikenan sai ya zo ya samu sayyidina Abubakar Siddiq ya ce yana so ya wuce da shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo da shi bayan an yi sallar asuba manzo Allah ya kare sallar asubahin sai shi ka Abu ne sai ya zo to sai ka Abu da ya zo inda manzo Allah ya zauna ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ka Abu bin Zuhairin ya aiko ni kaga ne sai bace shi din bane sai ya ce ka Abu ya aiko shi zuwa gare ka ya ce in tambayan mai kai shin wai yanzu in ya taho gare ka ya tuba zaka yafi mashi gane sai manzo Allah ce kware da gaske zan yafi mashi muna to shikenan sai ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ya ce to ni da ka Abu bin Zuhair da ai to yana hada haka nan take cikin sabai sai wani ya zafara zai kai hari sai manzo Allah ce a da ka ta kyale shi ai ya zo ne ya tuba to lokacin da ya tabbatar da cewa ya tuba kuma ya musulunta to shine sai aka ce nan ne yayi wata wasi wata watan abun nan ne kasida shi da ake ce mata ana ce mata ana ce mata alburda shi ba ke ce mata wata babbar kasida ce wanda yayi mashahuriya sananna din nan lamiya ce wanda yake ta kusa baiti ya kai 58 to lokacin ya zo sai ya tsaya gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaban manzo Allah kuma yana kawo hanzari na abun da yayi ma'ana kamar na tuba kenan to sai ya fara farko yana harka su ta gazalu ya koma ga yanda sun ka san Laraba sun saba ga al'ada waka sai su fara da magana ta soyayya ciki sannan ya fara da ambaton su adu dinnan da sama ta har da zuwa dai inda ya kai yana sifanta taguwa zuwa har ya kai inda ya fara yabon manzo Allah din sallallahu alaihi kuma yana kawo hanzari akan abin da yayi to shine sai ya zo lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi haka to shine shine na sai malamin sun ka ce to a cikin wagga waka tunda kaga manzo Allah gashi sallallahu alaihi ga Hassan gashi wanga ka abun da zo haɗin da yazo ya tsaya gaban manzo Allah yana yin waka kuma har manzo Allah yana saurare to ashe ya halitta saurare waka kenan ko don ga annabi yana saurare da shi ma inda bai halitta ba kaga da manzo Allah bai kuma cikin masallaci ne to lokacin da an ka zo to shine ga waka ta shi ma kadan daga ciki dai amma tunda ko san baiti ya kai 58 kaga ba ta zata karanta ba to ciki abin da yake cewa ba na su'adu faqalbil yawma matbulu mutayyamun istilaha lam yifda makbulu ha inda yake cewa umbitu anna rasulullahi awadani wal afwu inda rasulullahi ma'mulu wa qad ataytu rasulullahi mu'tazaran wal uzru inda rasulullahi maqbulu mahalan hadaka allazi a'daka nafilatal qur'an fiha mawa'izun wa tafsilu la ta'khuzanni bi aqwalil wushati wa lam aznib wa in kasurat fiyal aqawilu ha inda yake cewa kai innar rasula la nurun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu har zuwa karshen da yabe tushin da tana fada maka 50 da wani abu ne ka gane yazo yana yaban manzo Allah yana bada labarin cewa naji manzo Allah yayi alƙawarin cewa kaza za a kashe ni amma dai ya san manzo Allah ahuwa gare shi ba wani abu ne yana ta irin abun da ka gane dai to shine da duk ya cigaba da waɗannan abubuwa ne ya bude har karshe sai ka cewa haƙiƙa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin haske ne wanda aka neman haske da shi ya yace kuma shi watan wani muhannadun an ce abinda yace muhannadun min suyufil hindi masaluru sai yace shi wani takobi ne daga cikin takubban hindu wanda yake an zare shi an kace sai manzo Allah mai gyara ce min suyufil lahi dai ka da manzo Allah gyara masa ba da kashi ba wakan ba to sai yace min suyufil lahi dai masaluru to lokacin da shi Hasan bin Sabit ya gama wannan waka din yana karewa manzo Allah saboda jin dadin waka din sai ya ɗebe bargo ne ya bashi ya lulluba mashi kaje kenan hada liƙe manzo Allah mai ku sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai manzo Allah ya ɗebe wannan bargo na shi mai girma ya bashi ya ba da shi ya to lokacin da ya bashi wannan ne ya to shi yasa sai aka ce mata alburdatu alburda ka sa alburda bargo ko wai saboda manzo Allah ya bashi bargo sanadi ya wannan kasan ka samu da suna alburda din to shine aka ce shi wannan bargon saboda darajar shi Muawiya bin Abu Sufyan shi ya sai wannan bargon daga hannun watan ɗiyan shi ka abu din ya saye ta da tsada sosai daga saboda darajar ta bayan shi ka abun ya rasu to shi Muawiya shi ya sai ta gari su ka gana a takaice dai mun tabbatar daga shi manzo Allah ma hada gyara yago ya ce min su yufi sun ya ce amin su yufi lillahi zaka cewa dai kaga kenan waka abu ya tabbata kenan a sunna sannan sai waka ta gaba wakar sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib shi ma ga ta nan ana ta karantawa wajen maulidi gashi shi ma gafi da suke inda ke cewa min qabli hadimta fi zilali wa fi mustawda'in haythu yusafiru waraqu thumma hawattal bilad la basharun anta wala mudghatun wala alaqu bal nudfatun tarkabu safina wa qadi aljama nasran wa ahlihi algaraqu tunqalu min salibin ila rahimin idha madha alamun bada dabaqu hatta tawa baytukal muhaiminu min hindifa aliyat hatta hanuduqu wa anta lamma walita ashraqatil ard wa dha'at bi nurikal ufuqu fanahu fi zalika diya'i wa fi nuri wa subul rashadin hatariqu ha inda yake cewa ya bar da naril khalili wa ya sababan li ismatin nar wa hiya tahtariqu ka dai ganin waka ce ana kanta da zan an cikin tani'a ana kanta ta wurin muridi wannan kuma imamu al-qadi yal a cikin ash-shifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallama shi ma ya kawo wannan baitutan din sannan akwai al-imamu suyudi a cikin littafi ne na manahilus safa fi takhrij ahadisis shifa yace wannan hadisin wannan waƙoƙin watan akwai imamu tabarani yace akhrajaha abubakar ash-shafi'i abubakar ash-shafi'i ya haitar da waɗannan baitutan a cikin galaniya da tabarani shi ma daga Khadim bin Aus shi ma bin Harisa ce duka sun kawo wannan din to kaga kenan dai waka kenan a addinin musulunci ta yabo ga manzo sallama ta tabbata duk ba mu da lokaci na fassarar su sai waka Amir bin al-Aqwa'i shi ma shi ko Amir bin al-Aqwa'i watan ya yi waka shi ma na addu'a kuma yana neman gafara yana neman kuma Allah ya tabbatar da su a cikin in suka hadu da kafirai to Allah ya tabbatar da dogarugan su gashi abin da yake cewa wato lokacin da aka ta wurin za a ta wurin yaki zuwa yaki Haibara to an ruwaita daga Salamah bin al-Aqwa'i to shine sai ya ce wato lokacin da an ka zo za a tafiya wurin wannan yaki yace da sai mun tafi cikin dare haka ana tafiya da dare to sai wani mutum daga cikin mutane sai ya ce Amiru bin Al-Akwai to ai ko ya kamata ka dan motsar da mummuna cikin baitocin nan kai maka dai mura dan suka ƙara zagwar da mummuna to sai ya tashi da sai ya zo yana waka sai ya zo yana cewa Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina faghfir fida'un laka makatafaina wasabbitil aqdama illa qaina wa alqiyan sakinatan alaina inna idha siha bina ataina wa bisiyahi awwalu alaina kaga nan sai zo yana yi waka shi hadda Allah ba hadda Allah ka bawo cikin fa da wanda yake cewa Allahumma yana cewa Allahumma laula anta mahtadaina Allah in bace kai ana mun da mun shine ba kaga hadda Allah ka waka kina shi Allah ma da yake yabo su kudin a cikin wannan waka da shi din yake cewa in bacin ka ya Allah da ka shirye da muwa ai da mun shirye ba da mun yi sadaka ba da mun yi sallah ba ai ina neman gafara ka dai kuma ina neman ka tabbatar da mu mun ka hadu da kafirai a cikin wurin yaki din kaga shi ma dai yana yabo to manzo Allah sai ya ji sai ya ce wane ne yake yin wannan waka sai an ga ce ai Amir bin Al-Akwai ne sai ya ce yarhamuhullahu Allah ya ji kanshi yana hoda haka sai cikin sahabbai wani ya ce ka aiku wajaba ti ya nabiyallahi laula am ta'tana bihi yace ai manzo Allah mun sunkuta wajaba gare shi ku ai da ka bari ka kare jiya da mu dadi da shi manzo Allah wacin da annabi ya ce Allah ya ji kai ne to shi ya gano ku sai ya sha da wurin nan ku gane yace manzo Allah ai da ka ba mu da shi mun dan kare jin dadi da shi kai sai ya mai da abin ka annabi ma ne shi ka kashe ku yace da haka manzo Allah ai da ka ba mu da shi mun kare jin dadi da shi ya subhanallahi to shikenan ku aka zo kuma ya shahada dai haka an kai dai sai gashi ya shahada manzo Allah ya ce yana da lada guda biyu wannan ba Allah to Imam al-Bukhari shi ya rutu wannan hadisi din hadisi na 6148 a cikin sahihul Bukhari sannan sai waka sawar bin qalibin sawar bin qalibin shi ma ya tashi waka shi ma yana tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana roƙon manzo Allah ya cece shi yana abinda ɗan wani yanzu sai a ce ya shirka ya roƙi manzo Allah ce to ba a roƙon kowa sai Allah ga waka da yake shi ma yake cewa wa ashhadu anna allaha la rabba ghayruhu wa anta ma'munun ala kulli ga'ibin wa annaka adallul mursalin wasilatan ila allahi yamnal akramin al aqaibi famurna bima ya'tika ya khayrul mursalin wa in kana fi ma fihi shaybuz zawaibi wa kulli shafi'an yawma la zu shafa'atin siwaka bimugunin ansa wajibin qalibi kaga ne yana zuwa yana cewa ya sheda ba a mota da gaskiya sai Allah shi kadai na tabbatar bayan duk ya gama wannan sai sai ya ce kuma na tabbatar da kai ne mafi kusanci duk wani tsani wanda mutum zai bi gare shi zuwa ga Allah manzo Allah kai ne ka fi shi kai ne tsani babbar gaci to karshe dai sai ka cewa ya manzo Allah yana so ka zama mai ceto kai ka cece ni ya rasulullahi rarar da babu wani mai ceto sai kai ya manzo Allah yana so ka cece ni yanzu in wani mawaki yana cewa manzo Allah ka ce sai a ce ya shirka da ku ya roki manzo Allah ba roƙon kowa sai Allah ka roƙo subhanallahi to wannan Imam al-Baihaqi a cikin dalailun nubuwa shi ya kawo wannan da Imam at-Tabarani a cikin Mu'jamul Kabir shi ma da Ibn Abdul Barri a cikin al-Isti'abu shi ma duk ya kawo wannan din ka ji kenan shi ma ga wannan waka kenan sannan sai waka shi kuma wani balalabe kai wanda ya shigo shi ma wato ya zo ne shi ko yana neman watan mazala sallama ya masa addu'a a samu ruwa shi kuma lokacin ruwa sun yanki ana cikin fari to daga Anas bin Malik ne aka ruwaita yace wata rana wani balalabe kai ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa atainaka wa malana ba'irun ya yiddu wala sabiyun ya giddu sannan sai fara waka na cewa atainaka wal azra yudu mali banuha wa qad shigilat ummu sabiyi an tifli wa alqabika fihi lfata istikanatin min alju'i dha'fan ma yamurru wala yuhli wala shay'a mimma ya'kulu an-nasu indana siwal hanzal al-ahi wal ilhazil fasli wa laysa lana illa ilayka firaruna wa ayna firarun nasi illa ila rusuli kaga yazo yana manzo Allah waka na cewa manzo Allah arka ta riga ta yi nauyi gashi an kai inda saboda rashin ruwa da rashin abun nan an kai mata ma masu ban nono ba su da nono za su yaran su sha za su sha raqo masu shiga cikin wani hali yana da ita ba da labarai misali yana ta fadin halin da ake ciki yace manzo Allah ba mu da wurin gudu in ba gare ka ba walaysa lana illa ilayka ba mu da wurin gudu sai gare ka da muke da wurin gudu na da muka kawo mu kawo kuma malabe gare ka ya rasulullahi wa aina firaru nasu yace to ai ko ina wani gudu yake ga mutane ai illa ilal rusul ai ga manzani da yake da wurin gudu da ma saboda haka mun to gare ka ya rasulullahi yanzu kaga in wani mawaki ai wannan sai ya ce ya shirka subhanallahi to ana hoda haka kaga nan yayi waka gaban manzo Allah ko ai sai manzo Allah ji ko an bi caji shi kuma lokacin sallallahu alaihi wasallam sai kai manzo Allah tashi ya jurru rida'ahu wato mayafin da yake saye da shi yana jaga kasa hakan bai ma tsaya ya jaye shi ba haka manzo Allah tashi yana jaga kasa hatta sai idal bin bare tashi nan take zo ya hau bisa bin bare fala fa'a dai sai manzo Allah daga hannun shi yana addu'a Allahumma askina gaisan mugisan mari'an gadakan dabakan nafi'an ghayra darrin ajilan ghayra ra'isin tamla'u bihi zar'a wa tubitu bihi zar'a wa tuhyi bihi al-ard ba'da mawtiha haka yazo yana addu'a nan take manzo Allah yana addu'a saboda kaji an bai caji an yi waka din ya tashi yazo roki Allah nan take to shi sahabi Anas bin Malik yace to fa marar da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan yace manzo Allah bai juyar da hannu tunda ya daga hannu da addu'a ko to kame ya saki hannu ne a ci lokacin yace to ba ai haka nan ba yace to sai gashi hatta alqati as-sama'u bi addafiha yace taki sai ga ruwa sun har tun kai ma za Allah sauka da bisu mai sai ruwa dan taki sai ruwa to saboda haka yace sai da an ka kai ma an kai ta ruwa sannan jama'a sun ka dawo kuma sun ka ci manzo Allah ruwa sun hayyawa kuma saboda haka ya rasulullahi kuma sauki yanzu aka nema aka ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai murmushi ya dare aka ci har aka ga haurin sun bayyana sallallahu alaihi wasallam to sannan sai yace lillahi darra abi talibin law kana hadiran laqadat aynahu yace kai man ya shudu na shi irhu yace kai Allah sarki da Abu Talib yana nan aiko da yaji dadi yace da Allah ba zai tuna ba da bacin da nashi da kai da waka kaji fa sai manzo Allah ci ba zai tuna mashi sai sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sai yace manzo Allah ina ganin kana nuhin wa abyadu yastasqal gamaw bi wajhihi simadul yatama ismatul lil alami shi kaka rufi yace shi ne ka rufi wai saboda yana cewa manzo Allah shine wanda yake mai fuska mai haske wanda ana nema a yi tawassuli da fuskan nan tashi da hasken tashi kuma a samu ruwan sama din shine manzo Allah ce ina wanda zai tuna mana da gabe cikin Allah sarki to kaga wannan ne Imam al-Baihaqi a cikin dalailun nubuwa shi ya kawo wannan Ibn Hajar al-Asqalani shi ma ya kawo shi da Badruddin al-Aini a cikin Umdatul Qari shi ma Umdatul Qari sharhin Sahihul Bukhari shi kuma shi ma ya kawo shi din shi ma Imam al-Bukhari ya kawo wannan baitin shi ba a cikin Sahihul Bukhari din shi ma a hadisi nashi na 1008 to kaga kenan wato mun tabbatar da kenan nan ga wannan kenan sannan sai waqal labid bin rabi'a shi kuma shi ma ya waka yana yabon Allah madaukakin sarki shi Allah ya kai yabo to shine inda an karota daga Abu Hurairah ta radiyallahu anhu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai asdaqu kalimatin qala hasha'iru kalimatu labidu wa kalma wadda ta gaskiya ba kamar kalmar da labidu ya amfani da ita cikin waka inda yake cewa ala kullu shay'in ma khalallahu batilun wa kullu na'imin la mahalata zahidu yace duk wani abu wanda ba Allah ba wannan abu shi ne banna ce Allah shi ya komi da komi yace duk wata ni'ima kuma ba makawa sai ta gushe to kaga na yana yaba Allah madaukakin sarki kuma a sahihul bukhari shi ma hadisi na 6147 a cikin sahihul bukhari na tala waqat abdullah ibn zaba'ala shi ma yana zuwa yana waka yana cewa ya rasulul maliki inna lisani ratiqun ma fataqatu iz ana buru iz ubari shaytana fi sinanil gayyi wa man mala mailahu wasburu amana al-laham wal izamu li rabbi thumma nafsi ash-shahidu anta an-naziru innani anka zajirun thumma hayyun min lu'ayyin wa kulluhum magaru kaga shi ma yana waka ne shi ma a gaban manzo Allah shi ma sallallahu alaihi wasallam wannan al-imam ad-dabari a cikin tarihu ad-dabari a cikin kawo shi da asiratun nabawiyya ta ibnu hisham shi ma ya kawo shi ibnu kasir shi ma a cikin tafsirin shi ma ya kawo wannan ne baitutun nan shi wannan abdullah ibn zaba'ala din sannan sai na goma saboda lokaci har yanzu ibnu kasir sai ya ce wato waka zalika abu sufyan bin al-harisi haka na abu sufyan bin al-harisi bin abdul muttalib yace kana min ashaddin nasi adawatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam yace da ya kasance yana daga cikin maƙiyan manzo Allah matuƙa da gaske yace huwa ibn amihi kuma gashi dan uwan baban shi ne amma wa akasaruhum lahu hujjan kuma shi ne mafi tsananin yima manzo Allah zambo ga lokacin yace amma falan ma aslama lokacin da ya musulunta kuma to sai ya zama lam yakun ahadun ahabba ilayhi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba wani wanda yake so irin manzo Allah da bayan gashi na kine amma sai gashi bayan musun ta bai haife su kowa irin yadda kasu manzo Allah kuma ya kasance yace wa kana yamdahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma kana yahjuhu bayan da yana ya manzo Allah zambo to sai gashi yanzu kuma yana yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ibnu kasir ya kawo wannan magana a cikin tafsirin shi ma sannan al-imamu ahmadu sawi shi kuma a cikin watan hashiya shi na tafsirin jalalaini yace to kana abubakarin ya qulu shi'r yace sayyidina abubakar ya kasance ko sun dumu hadisi ko yace sayyidina abubakar siddiq ya kasance yana yin waka wa kana umar ya qulu shi'r yace shi ma sayyidina umar shi ma yana yin waka wa kana usman ya qulu shi'r shi ba sayyidina usman shi ma yana yin waka din wa kana aliyun ash'aru min ath-thalath yace to sayyidina ali duya ma shi sai waka da yawa shi kuma shi duya ma shi waka da yawa ma shi sayyidina ali bin abi talib radiyallahu anhu haka imam ahmad sawi ya kawo yace an ruwato daga abdullah ibn abbas yace shi ya kasance yana yin waka a cikin masallaci shi abdullah ibn abbas din kuma yana kirawo wani yazo yace yana son yazo a mai waka din to aka ce farwaye an ruwato cewa annahu da umar bin abi rabi'ata ya kirawo umar bin abi rabi'a al-makhzumi ya kirawo shi yace don Allah ina so ka rera mana wata kasida yace sai ya rera mai wannan kasida ko aka ce baitin kuma nata ta kai kusan baiti 90 amma ce karanta mai ita nan cikin masallaci duk ya jita gaba ɗaya dinta duk sai da karanta mai ita sannan shi abdullah ibn abbas bayan ya sa a karanta mashi waka din to sai abdullah ibn abbas shi kuma wannan kasidar din
sannan ne fa ya ji ta ba aka karanta ta amma kuma na sakin shi ba ya hadda shi kuma sai ga shi ya mai bacci na wurin ma ba ta tun kuma sai kuma sai ga shi ya mai bacci ta wurin to saboda haka kaga ya hadda shi na take ba wahala sannan akwai ibnu hisham a cikin sira din shi shima ya ambato cewa sai da na aribi na bi talibin radiyallahu anhu duk cikin wadanda sahabban ya aice kai an ruwato baiti ya kai dubu kuma hira dubu wanda shi sai ya ade yayi na waka baitin shi ya hira dubu to saboda haka dai wato waka kun ji dai a shi waka abu ce wanda ke tabbatata a sunna sahabbai kamar yanda shi radiyallahu anhu ya kawo a cikin wannan tafsiri sun yi waka da yawa din saboda haka kuma gashi yanzu mun ji misalan su wannan misali ne haka bai birjit wannan ba aka wada ba kuma suna san da yawa saboda haka ji kenan in dai mawaka masu wa manzo Allah waka irin in ka dauko tun daga sama irin malama shi Ibrahim ya sallallahu alaihi tun da kaga jiwani ciki ne yake da yabo waƙoƙi ne na yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga da irin su alburda su hamziya da sauran dukkan tafan da anka yi na yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ashe da su ishiriniya kaga ashe dukkan suna sunna akan sunna suke kadami suke da sunna sahabbai sun yi gaban manzo Allah ya ce ayi kuma an yi gaba ne bai hana ba saboda kai yanzu in kace zaka hada waka sunan ka dan bid'a dan me dan manzo Allah bai hana ba kai bi kai abin da annabi bai ko ai da ba ai mutu abin da annabi bai sunan shi dan bid'a to manzo Allah bai hana waka ba kai kuma ka zo ka hana ka kai bid'a kenan ka zama dan bid'a bai yi shi kuma ya zama dan sunna dan an yi waka gaban manzo Allah bai hana ba kuma ya sa an yi mai kuma to saboda haka dai a takaice da yake lokaci yayi sai gobe mun dawo sai mu yi karatu to yin waka shi kuma da kida ha shi kuma yaya nan waka ci kuma tsura kai magana ai waka kuma shi kadai amma ai mun dawo sai magana game da to ai waka kuma a sa wani abu na kidi a kida to ya halatta shi ko bai halatta ba to insha Allah gobe mun ka dawo sai mu dan ratsa shi ma ko da sama kamar idan haka dan insha Allah muna fatan inda muka je Allah karba muna kuma Allah ya yafi muna Allah fahimta da mu daidai ma muku gyarawa alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna fatan Allah ya kala mana soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya kala mana fasaha da tunani wajen kokarin yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna fatan kuma Allah ya kashe mu muna cikakken soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna so Allah ya tayar da mu a cikin masoyaya manzo Allah muna roƙon Allah duk inda yake samu soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu can wuri sannan da sauran dukkanin jama'a da suka taru a wannan wuri Allah ya san bukatun ko Allah ya biya mu ko bukatun na khairi da sauran duk wanda suka kawo sadaqoki suna neman addu'a akan bukatun su daban-daban duka Allah ya san su to Allah ya biya mu da kowa bukatun da khairi baki daya tun daga marasa lafiya Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya wanda sun farsu kuma Allah ya gafarta musu kuma Allah ya sa mu cika da imani da sauran in kasuwan mu da bawan mu da masana'o'in mu da hannu da in kasuwa masu zuwa anguwan mu da kuma ma'aikatan gwamnati duka su ga bade muna addu'a Allah ya saka mu kowa da khairi kuma Allah ya kowa jagorin su cikin lamarin shi baki daya mata masu cikin nan cikin gidaje muna masu addu'a kuma Allah ya saki su lafiya a cikin sauki alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antal allah la ilaha illa anta al ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.